rushewar kungiyar IS a Iraki da Siriya da ma faduwar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya. Masana tsaro na cewar na haddasa barazanar tsaro a kasashen Afrika ta yamma. Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ko wani mataki suke dauka a matsayin kandagarki?
Tun da wayan abubuwan suka faru da rushewar gwamnatin Libya da na ISIL da suka kwararo zuwa wannan fannin Afrika. Wato kasan sun riga sun hada kai da Boko Haram, kuma kasan matakan da muka dauka ta wajen yakin ita Boko Haram tare da su mutanen ISIL. So insha Allah za mu ci gaba da yadda muke yi, kuma muna samun goyon baya da sauran kasashen makwabtan mu da suke Chadi, Cameroon da kuma Niger.
To shin menene alakar barazanar tsaro ga Najeriya bisa rushewar IS da matar zoma a kasar Mali? Tambayar kenan da nayi wa tsohon babban komandan runduna ta 7 ta sojojin Najeriya, Major General JS Bindawa.
In ka duba rikicin Libya da Chad, wanda lokacin su gokune wadai aka sai da Auzu Street, tun daga nan rikicin nan ya faru, za ka ga akwai kordo wanda ke tahowa tun da can yake shigowa har ya shigo wasu Afirka, kuma wasu Afirka din zai shigo daga can wajen North Africa har su shigo wajen China har zuwa Buda Mugambaru, Port Harcourt da sauransu zuwa Najeriya. Sauran wurare kuma defense za ka gani. Wato matsalan shi ne akwai makamai da ke shigowa, an daɗe babu yanda ake duba yaya makaman nan ke shigowa.
Na tambayi babban komandan rundunar sojojin Amurka da ke Afrika, General Eugene Lebo, ko wane taimako Amurka za ta yi wa Afrika?
Now we're all concerned as
mu abin da a halin yanzu muka fi damuwa da shi shine kamar kowa bisa aika-aikar masu tsatsauran ra'ayi a kasar Mali, Amurka ta fi shaukin marawa kasashe abokan kawancanta domin su da kansu su magance matsaloli irin na tsaransu. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.